This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, sunana Maryam Dauda, ga cikakkun labaran duniyar. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta kama gwamman masu zanga-zanga a jiya Asabar, tare da harba barkonan tsohuwa don wargaza masu zanga-zangar da suka yi yunkurin zuwa ofisoshin gwamnati da ke Abuja, babban birnin tarayyar kasar, a rana ta uku ta zanga-zangar tsadar rayuwa da ake yi a kusan fadin kasar. A jihar Kano da ke arewacin Najeriya, an harba akalla mutum ɗaya a wuya kuma an garzaya da shi asibiti, a cewar wani da ya shaida lamarin. Mutane 13 ne dai aka kashe a ranar Alhamis, a lokacin da zanga-zangar ta rikide ta koma tashin hankali, a cewar kungiyar rajin kare haƙoƙin bil'adama ta Amnesty International, wacce ta zargi 'yan sanda da yin amfani da harsasai akan masu zanga-zangar. A jiya Asabar, 'yan sandan kasar sun faɗi cewa mutane 7 ne suka mutu a zanga-zangar a cikin kwanaki 3, amma ba su ɗauki alhakin kisan ba. An kama kusan mutane 700 a yayin zanga-zangar. Bayan haka, jami'an tsaro tara sun jakkata, a cewar sanarwar 'yan sandan. A jiya Asabar, masu zanga-zangar sun tattara a wani babban filin wasa da ke Abuja, amma 'yan sanda suka yi amfani da barkonan tsohuwa wajen wargaza su, a lokacin da suka yi yunkurin yin tattaki akan wata babbar hanya zuwa tsakiyar birnin. Sojojin Isra'ila sun ce wasu hare-hare biyu da aka kai ta sama a yankin yamma da kogin Jordan sun yi sanadin kisan mayakan Falasɗina 9, yayin da rikici ya sake barkewa a yankin da Isra'ila ta mamaye. Wani jami'in kasar Masar ya faɗa a jiya Asabar cewa wata tawagar Isra'ila a ƙarƙashin jagorancin shugaban hukumar leƙen asirin Isra'ila Thomas Saad ta kai ziyara birnin Alƙahira don tattaunawa akan batun tsagaita wuta a yaƙin Gaza. Amurka ta buƙaci Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da ya yi amfani da wannan damar ya nemi a tsagaita wuta bayan kisan jagoran siyasar Hamas a Tehran, babban birnin Iran. A cikin Gaza, adadin waɗanda suka mutu a yaƙin da aka kwashe watanni 10 ana yi tsakanin Isra'ila da Hamas ya kusan kaiwa 40,000. A jiya Asabar, sojojin Ukraine sun faɗi cewa sun nutsar da wani jirgin ruwa na ƙarƙashin teku a yankin Sevastopol da ke ƙarƙashin ikon Rasha. Sun kuma kai hari a wani filin jirgin sama da ke kudancin Rasha da kuma wasu cibiyoyin ajiyar mai a yankunan Belgorod, Kursk da Rostov. Babban hafsan sojan kasar ya ce harin da aka kai a tashar jiragen ruwa ta Sevastopol ya kuma lalata na'urorin kariyar makamai masu linzami guda 4. Nan take da ya Rasha bata ce komai ba a game da harin na Sevastopol. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sabbin tashe-tashen hankula a kan titunan biranen Birtaniya a jiya Asabar sun yi sanadin jakkata 'yan sanda da yawa, yayin da suka fuskanci tarzoma a rana ta hudu ta zanga-zanga biyo bayan kisan wasu yara mata 3 a arewa maso yammacin Ingila a farkon wannan makon. Tarzoma da ta kunshi ɗaruruwan masu zanga-zangar nuna kyamar baki ta barke a garuruwa da birane da yawa a cikin 'yan kwanakin nan, bayan da wasu bayanan ƙarya suka karaɗe shafukan sada zumunta da ke cewa wanda ake zargi da kai harin da wuka a ranar Litinin ɗin da ta gabata a wani ajin koyawa yara rawa a birnin Southport baƙo ne mai tsatsauran ra'ayin addinin Islama. 'Yan sanda sun ce matashin da ake zargi da aikata harin, mai suna Axel da Kubana, ɗan shekaru 17, a birnin Cardiff na ƙasar Wales aka haife shi. Amma duk da haka, ana ci gaba da gudanar da zanga-zangar nuna kyamar baki da musulmai, lamarin da ya rikide ya koma tashin hankali da tarzoma. Na baya-bayan nan shine na birnin Sunderland da yammacin shekaran jiya Juma'a. 'yan sanda a Liverpool sun fada a jiya Asabar cewa an jakkata wasu jami'ai yayin da suka yi kokarin kwantar da tarzoma a tsakiyar birnin. An kashe akalla farar hula 37 yayin da wasu 212 suka jakkata a wata fashewa da ta auku a wani shahararren gidan cin abinci da ke kusa da gabar teku a babban birnin Somalia da yammacin shekarun jiya Juma'a, a cewar ministan lafiya na kasar. Harin da gwamnatin kasar ta dora alhakinsa akan kungiyar mayakan Al-Shabab, ministan lafiya Alhaji ya faɗa a wani taron manema labarai cewa 11 daga cikin waɗanda suka jakkata a harin na Mogadishu suna cikin mawuyacin hali. Wannan dai shine hari mafi muni da aka kai a ƙasar da ke nahiyar Afirka tun bayan wasu tagwayen hare-haren bama-bamai da aka tada a kusa da wata kasuwa a cikin watan Oktoba shekarar 2022, inda mutane akalla 100 suka mutu, wasu 300 kuma suka jakkata. Bayan farar hular da aka kashe a gidan cin abincin, kakakin rundunar 'yan sandan kasar Abdi Fatah Aden ya ce an kashe soja daya a yayin harin. Daya daga cikin maharan ya tarwatsa kansa yayin da jami'an tsaro suka kashe wasu uku. Aden dai ya ce an kama daya daga cikin maharan.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Social media duniyar matasa, biya da alƙairi karmi a kazan ba.
Masu sauraro, sallama a gare ku, tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Halima Abdulrauf ce ke muku lale, marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, tunda ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Madalla, a cikin shirin na wannan makon za mu yi nazari ne akan tasirin dandalin sada zumunta wajen haɗa kan al'umma, ganin yadda matasa a Najeriya suka yi amfani da kafofin sada zumunta a cikin watannin baya-bayan nan wajen yin kira ga 'yan uwansu a kusan dukkan sassan kasar su fito zanga-zangar lumana na nuna adawa da yanayin tsadar rayuwa da aka shiga, lamarin da ya jefa miliyoyin mutane cikin tsananin talauci, inda wasu ba sa ma iya cin abinci ko sau ɗaya a rana. Tun sama da watanni uku ne dubban matasan Najeriya a dandalin sada zumunta suka fara nuna aniyar gudanar da zanga-zangar lumana don bayyana bacin ransu ga tsadar rayuwa a kasar, wanda suke alakantawa da cire tallafin man fetur da gwamnatin tarayya ta yi, inda suke neman a dawo da tallafin don kawo sauki ga al'umma. Yanzu lokaci ya yi da za mu ji yadda matasan Najeriya ke kallon tasirin kafofin sada zumunta ga zanga-zangar adawa da yanayin tsadar rayuwar da ake ciki.
Sunana Usman Abubakar Ibrahim. Waɗannan dandalin sada zumunta da aka yi amfani da su wajen kiraye-kiraye saboda mutane su fito wannan zanga-zanga ya nuna cewa wannan kafafen sada zumunta ya yi matukar bada gudunmawa wurin tattaro kan al'umma saboda a fito a yi zanga-zanga. Waɗannan dandalin sada zumunta kuma waɗanda suke kiraye-kirayen da waɗanda ake kira mafi yawancinsu matasa ne, saboda haka wannan abin yana nuna cewa waɗannan dandalin za a iya amfani da su saboda kiraye-kiraye ba don zanga-zanga kadai ba, kiraye-kiraye saboda abubuwan da zai amfani waɗannan matasan su karan kansu, kamar samun aikin yi, ƙara karatu da sana'u da damansu. Saboda haka wannan kira nake ga matasa, ya kamata mu fahimci cewa wannan dandalin sada zumunta wato sun zo kuma ba tafiya za su yanzu ba, kuma suna da matukar ƙarfi, suna da matukar mahimmanci wajen kira zuwa daga komai ma, amma ya kamata matasa su fahimci cewa wannan dandalin sada zumunta idan aka yi amfani da shi wurin kira zuwa ga abubuwan da zai amfani rayuwar matasan, tunda su suka fi amfani da shi, gaskiya zai matukar ciyar da rayuwar mu matasa gaba.
To, bari mu ji daga bakin kwararriya akan bambanci tsakanin yin zanga-zanga a kasashen da suka ci gaba da waɗanda ke tasowa kamar Najeriya.
Sunana Dr. Hawwa Babura. To, rahoto dai a game da wannan abu da ke faruwa a Najeriya, wato zanga-zanga da ta fito, kamata ai a ce zanga-zanga ce ta lumana, wanda zanga-zanga a zamanin nan da ake yi a kasashen da aka ci gaba tana tasiri wajen kawo canji, wajen kawo kulawar shugabanni akan matsalolin da 'yan ƙasa suke ciki shine ma'anan zanga-zanga ta lumana. To kamar dai yanda muka sani, su ma ƙasashen waje da suka fi mu a komai a yanzu, a da can su ma in an tashi zanga-zanga ana samun mutane bata gari da suke zuwa suna yin abubuwa marasa kyau, fasa kantuna, sace-sacen kayan gwamnati da kayan jama'a. To yanzu dai wannan zanga-zanga da aka yi a Najeriya mun samu matsaloli da yawa, especially a jihohinmu na arewa. Mun ga inda aka rika farfasa kantunan mutane masu ƙananan kasuwanci da manyan kasuwanci, hatta abubuwan gwamnati, abin ya bakanta min rai.
Na'am malama, ya kuke wayar da kan matasa akan irin wannan yanayin da aka shiga a bisa kiran ayi zanga-zanga a social media?
Har abada muna ta yaki a kafofin sada zumunta na zamani don mu canja wa mutane tunaninsu da ra'ayinsu akan mu tashi tsaye, ba ma Najeriya ba, gaba ɗaya 'yan Afirka. A yanzu haka wannan rahoton da nake yi ina yin sa ne daga Rwanda. Na taho Rwanda, ni ce mai Teach Africa Today. Duk abin da muke yi muna nuna wa 'yan Afirka mu tashi tsaye, mu haɗa kai, mu yada ɗabi'unmu na baya waɗanda ba sa tasiri, mu ɗauki waɗanda za su taimake mu, mu koya daga ƙasashen da aka ci gaba abin da ya musu da wanda bai musu ba, kar mu ɗauka mu zuba. To yau mu ma gashi nan mun tsinci kanmu a cikin duhun jahilci. Zanga-zanga da ya kamata ta kawo mana ci gaba, amma tana kawo mana ci baya. Da man yaya muke a ginannukanmu da abubuwanmu na tasirin rayuwa ba su gama ginuwa ba, yanzu ake abin bakin ciki. Akwai wani guri a Kano da aka gina shi gashi nan na kawo wato ingancin rayuwar yara. An zuba millions a ciki an yi ginin nan. Lokaci ɗaya yanzu ɓata gari sun je sun ragargaza, suka ƙona, suka cinna wuta. To yanzu wannan wa suka yi wa asara? Ni a ra'ayina ba gwamnati ba ma suka yi wa asara, mu kanmu jama'a suka yi wa asara.
Wani mataki ke ganin ya kamata a ɗauka a daidai wannan lokaci?
Ina so mu san yadda za mu kawo hanyoyin ci gaba da jajircewa, canja wato tunanin ɗan adam. Wallahi wallahi, in ba mun zo mun tashi tsaye da canja tunanin ɗan adam ba, ko me aka kawo mana ba zai tasiri ba. Akwai ɓata gari suna nan tun daman kafin a fara zanga-zangan nan. Ni kaina sai da na fito ina ta jan hankali cewa duk wanda ya ga ɓata gari bai tsaye da su ba, ba su haɗa kai sun yi wani abu a ka ba. To da su da ɓata garin duk ɗaya suke. Sai mun haɗa kai sosai, sai mun koyi kishin ƙasa da kishin junanmu. Wannan abu ya mugun ɓata min rai ganin yadda suka janyo mana ci baya. To muna roƙon Allah ya kawo mana fahimta da ilimi, ya haskaka mana gabanmu, saboda mu san me ya dace da mu. Lokaci ya zo da ko ina abin ci gaba ake a duniya, amma abin bakin ciki mu muke janyo wa kanmu ci baya. Ba a mugun sarki sai da mugun bafada. Amma dai definitely in shugabanninmu suna da matsala, to mu mabiya baya 'yan ƙasa mu ma muna da ita, kamar yadda wannan zanga-zanga ta nuna. To Allah Ubangiji ya kawo mana ɗauki.
To masu sauraro, kar ku shafa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka. Yanzu lokaci yayi da za mu sada ku da wani jagoran matasa mai fafutukar ganin an kawo sauyi cikin al'umma, tare da sauya tunanin shugabanni akan yadda suke kallon tasirin kafofin sada zumunta, wanda zai fara da bayani akan tsare-tsaren da shafukan yanar gizo suka kawo a yanzu.
Sunana Ibrahim Hussein Abdulkarim. Lallai zamani ya canza, lokaci ya juya, kuma rayuwa dole za ta sauya. Allah ne ya albarkaci wannan zamani da irin wannan tsari na ita social media, wanda zai taimaka ma al'umma su yi amfani da duk wani abu da suke da shi. Yanzu bugu da ƙari kuma gashi na abin da ake kira AI. Wannan ya taimaka sosai, da kuma irin algorithm inda ake sami shi a lokacin da suke sakin wayannan shafuffuka na yanar gizo kamar da TikTok da ita Facebook, wanda mu arewa muka fi yawa akai. Alhamdulillah, tun lokacin da naga sharhin malamai da kuma sharhin wayanda suke ganin su ne shugabanni na matasa, sai naga sun samu abin da ake cewa disconnect. Babu wani jijituwa tsakanin su da kuma abin da ke faruwa a social media. Sai ne kamar duniya ce guda biyu. Kace in kaje ka duba irin skit din da suke yi, da irin wayar da kai da suke yi, da irin yadda suke tunzar kansu kan fitowa wannan zanga-zanga din, sai naga malamai ba su fahimta ba, su gani san abun ba.
To ko zaka bada misali?
Idan kaje comment section nasu ka karanta akan duka shafukan sada zumunta din da muke da su, za ka ga speed inda ake raba wayannan abubuwan yana da yawa. Amma dai sai naga kamar akwai abin da ake cewa social experiment na abubuwa wanda Turawa sukan yi kafin su sake shi, naga dubu mu samu damar yin wayannan abubuwan ba. So gaskiya na kirawo hankalin wasu da na sani suke kusa da gwamnati, da kuma abokananmu da na sani, na ga musu, na ce musu kuna magana abin da ake cewa realistic thinking, ba ku lura da abin da yake kasa. Nace ni fa ina shiga shafukan nan, ina duba comment din yara, ina duba basketin yara. Yanzu idan ka bude shafi daya ka kalli maganar malami daya ta zanga-zanga, to duk sauran shafukan da za su kawo maka da algorithm din su za su zo maka ne da irin wannan abin da ka kalla kai sakan 5 ko kai sakan 10 kana kallo, har kuma za su bi ka da wannan abin har akan Facebook ɗinka da sauransu. Kuma koda wayanka tana kashe, indai kana da smartphone, koda a kashe yake kake discussing, ka kira kalmar zanga-zanga ko ka kira kalmar protest, nan take duka sauran shafukan da za a kawo maka na sponsor da suke yi za ka ga suna mu'amalantar irin wannan abin da kai conversation ɗinka a kanshi.
Shin tsarin algorithm da ke kawo ababen da mutum ke kallo a social media yayi tasiri a irin fitowar zanga-zanga da aka gani, kuma wani shawara zaka bayar?
To sai zaman yaron da ya saba budewa kullun yazo tunda ya riga ya koma yana kallon wayannan shafukan, sai zama shafukan ne kawai suke zuwa mishi, to kuma suna share, suna liking, kuma suna yin abin da ake cewa live kan wayannan program din, da kuma irin ganin cewa malamai da wayanda bai kamata su sa baki ba sun dame su kan abin da suke ganin lokacin su ne. To akwai wannan abin da ake cewa yara suna da bijirewa, to shine wannan suka yi kokari su bijire makan abubuwan da ake gaya musu samar da kansu abin da za a yi. To ya kamata ne nan gaba mu yi amfani da wannan dama. Akwai shagunan gwamnati wanda kamar ake kiran shi National Orientation Agency, wanda shine kamata ya yi mutane bayanannuka na abubuwan da gwamnati take ciki da abin da take son ta yi na samar da rayuwa ta yi kyau, wanda muna ganin akwai babban gibi tsakanin abin da gwamnati take son ta yi da kuma abin da ake gaya mutane, da kuma abin da mutane suke ji a jikinsu, ce kawo mutane suka harzuka suka taso kan wannan. To ina ba gwamnati shawara nan gaba ta yi amfani da cewa lallai akwai wayannan social media din tana da impact sosai, da kuma yadda za ta yi ta taimaka makanta wurin siyar da abubuwan da take son ta yi, da inda ake son a samu ci gaba da kuma tsari da kuma samar da ƙasa mai zaman lafiya da lumana.
To masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka, sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin, ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Bi salam.
Madalla, yanzu kuma sai maimakon shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A makon da ya gabata, likita ya koro jawabi akan hawan jini wanda juna biyu ke haddasawa, inda ya ce babbar alamar sa shine ciwon kai, amma a wasu lokutan ko kuma mafi yawancin lokuta baya nuna alama, wanda dalilin haka ne ake kiran irin wannan hawan jini da mai kisan farat daya ga mata masu juna biyu. Sai lokacin da aka ɗibar wa shirin kuma ya halinsa, to a wannan makon likita zai ci gaba da yi mana bayani ne kan mata da suka fi hatsarin kamuwa da wannan matsala ta hawan jini a lokacin da mace ke dauke da juna biyu. Likita gare ka.
Da wanda take da shi yana da kyau ya kasance ta guje wa'innan abun da na lissafo na su gishiri, magi, onga da ajino. Wayansu ma aka ce su bar ci gaba ki, da wayansu akan ce su rage sosai. Sai kuma ga wanda ba ta samun hutu, shi ma wannan is one of the most important risk factor, wanda kullum tana cikin aiki ko wanda ba ta samun isasshen bacci, wanda ko kuma tana da ciki ne amma kuma zuwa office bai hana ta zuwa gurin aikinta ba, tana nan zuwa office, tana nan zuwa koyarwa, tana nan zuwa wato ainihin su biki, tana nan zuwa wato ainihin fita da take yi ko kuma kasuwanci ta, kuma tana ci gaba da kulawa da gida kamar da take yi da. Dole ya kasance mace tana da ciki, musamman ma a zuwa ce gashi tana da yaya guda hudu a ƙasa, yana da kyau a sama mata abokin aikin da za ta rage mata aikin da za ta samu baccin akalla awa 8 a rana zuwa awa 10. Sai kuma na gaba wanda suke da sedentary lifestyle, aka ce sedentary lifestyle su ne wanda kwatkwata suna da ciki amma kuma kwatkwata ba sa samun dama suna yin exercise. In ga ce exercise ba ana tunanin cewa mace mai ciki a ganta tana gudu ba, a'a, but rather ya kasance tana dan samun tafiya daga nan zuwa dan guri na akalla kama a ce ko da 500 meters, wato a ce tafiyan kamar minti 10 zuwa 15, ko da ma a so biyu a rana ya wadatar. Amma a zo a zauna a cikin AC, kasance mace ta ci nama, ga Coca-Cola, ga wannan Fanta, ga wancan, so ba a son ga mace mai ciki ta yi wa'innan, musamman in ba ta motsa jiki. Shan Coca-Cola da Fanta ba matsala ba ne, ta sha abinta in tana so, sai dai yana da kyau ana dan motsa jiki yayin da aka sha wa'innan kayan kwalban, ko kuma yayin da aka ci kayan daɗi, ko irin su shawarma, irin su pizza, irin su baga, duk ba laifi, amma ana motsa jiki dan wannan maikon da kuma abun da aka cin yana fita ta hanyoyi daban-daban.
To likita, shin menene ma illa ko kuma illolin irin wannan hawan jini ga mata masu juna biyu?
daga cikin manyan illolin shi shine pre-eclampsia da kuma eclampsia. Zan yi bayani a gurguje akan wa'innan guda biyun. Wa'innan guda biyun suna cikin manyan abubuwan da yake causing maternal death, wato mutuwa ga mahaifiya kenan, da kuma abin da yake cikin ta. Dan yawanci akan same su ne yayin da engineer hauye yawa sosai, haka sai zo ya fara causing girgiza, wani abu jijjigawa, shi convulsion kenan. Sai ga mace an kawo ta bata cikin hayacin ta, tana ta zubar da yawu ta bakin ta, tana ta faduwa, ita kanta bata san halin da take ciki ba, har ta zo ya kasance wani sun ma sun ji ciwo a kafar su ne, a kan su ne, a cikin su ne, a kirjin su ne, kuma abin da yake cikin nasu zai iya samu irin wannan matsala. In kaga mace a irin wannan situation din nan, ba karami abin tausayi bane, kuma ba ko bane yake jawa illa jini ne in ya hau, to a wannan lokacin ne mun ko muka yin allurori masu zafi irin su magnesium sulfate dan ya taimaka gurin saukar da wannan hawan jinin. Wani su za su gommace ga wanda an bar su da hawan jinin nasu, amma da an musu wannan allura, amma kuma wannan alluran shine zalla mafita da zai taimaka ya rage irin wannan girgiza da ake samu. Sai kuma ka samu proteinuria, wato presence of protein a cikin fitsari kenan. Wannan kuma ba a taba ganewa, dole sai an dan dauki fitsari, sai an yi gwaji a lokacin sai nuna 2 plus 3 plus tare da sauransu haka. Na biyu daga cikin illoli na wannan gestational hypertension din, in ba shawun kanshi ba, aka samu preterm delivery. Preterm delivery shine yayin da aka haifi jariri ko kuma jaririya ba lokacin da ya kamata ba. So zai kasance cewa kenan an haife su bayan kwana 28, amma kafin bayan sati 28, afwan, amma kafin sati 37. Wato kenan za ta yi wa an haife su a sati 29, 30, 31, 32, dukkan su ana considered din su a matsayin preterm ne, ko da ma zuwa ce na yunsu ya kai 2.5 kg. Na gaba aka samu stillbirth. Stillbirth shine kasance an haifi jariri ko jaririya wanda ga sunan full amma kun ba su da rai. To wannan yana cikin manyan illoli na gestational hypertension. Haka ma kuma akan samu mutuwa na ita kanta mahaifiyan ko kuma jaririn, ko kuma da mahaifin da jaririn, duka a zo a rasa su. Wato ana so a ce miki gestational hypertension ba abun wasa bane, dan haka yayi wasa da shi, to yawanci akan samu consequences na mutuwa.
To likita, shin idan jinin mace mai ciki ya hau, wani irin taimakon gaggawa ake bata domin ceto rayuwarta da na jaririn?
Daga cikin abubuwan da ake yi na cikin hanzari dan a shawo kan wannan matsala shine early cesarean section, ko kuma immediate emergency cesarean section. Wato a ja amma mace fira kenan, irin wannan siyas din nan, a cire wannan baby ko kuma wannan jaririn nan immediately. In aka zo a zuwa ce za a bata lokaci, to za a iya rasa su gabaki daya. It's one of the best and the fastest option da ake da shi a kowane asibiti a duniya, dan a tabbatar da cewa an cece ranta, an cece ran abin da yake cikin ta.
To likita, kamar wasu irin hanyoyi ake bi dan hana aukuwa ko kuma shawo kan irin wannan matsala ta hawan jini ga mace mai juna biyu?
Daga cikin manyan hanyoyin da ake bi dan a shawo kan wannan matsala, na farko dai shine yawan zuwa awo. Ga matan da suka kasance sun dauka ciki, suna ganin burgewa ne, ba sa son zuwa asibiti, ba a ba su folic acid, ba a ba su fasalid, ko kuma ba sa shan magunguna, ko kuma ba a gwada su nauyin su ne, blood pressure din su ne, sugar su ne, tare da kuma lafiyan jaririn su. Suna zauna a gida, suna nan suna ta wato ainihin na gargajiya. To su sani cewa fa wannan ba wannan kuskure ne, dan yana iya causing din wannan gestational hypertension. So yawan zuwa awo yana ka mana mu likitoci tare da midwives, dan mu san menene matsalan ki, dan mu san kuma hanyoyin da zamu bi dan a shawo kan wannan matsalan tun ma kafin ya auku. Na biyu kuma, ga wanda suke da family history, wanda ya kasance mahaifiyanta ne ko kuma sister ta, to ya kamata ya kasance cewa sun fara kiyaye abubuwan na lissafo a baya. Su gishiri ne, magi ne, kayan zaki ne, kayan maiƙo ne, su guje shi, su ja baya da shi, musamman in suka dauka ciki. Haka ma kuma yana da kyau suna bude idanun su da kyau gurin tabbatar da zuwa, ko da a so ɗaya ne a sati biyu ana gwada blood pressure su. Ga wanda suke da wayo makan, sukan sai shi wannan abun gwada blood pressure din, wato sphygmomanometer, sai suna gwadawa jiki a cikin gidansu, ko da ma bayan kwana hudu ne zuwa sati akalla, dan su san menene lafiyar su da kuma abun da ya kamata su kiyaye. Cin goro yana da shi abun da ya kamata a ce an guje masa, tare da coffee, tare da kuma Lipton, musamman Lipton din da ya jin nan sosai, haka ba a so ga mace mai ciki. Haka ma kuma samun hutu abu ne wanda yake da matukar amfani. Yawan shan ruwa mai tsafta, motsa jiki na dan kankanin lokaci, ko da minti 15 zuwa 20 a rana, musamman ko da safe ko irin da yamma, haka can a dan tafiya ne 500 meters zuwa 1 kilometer, amma kar ya wuce haka, kar a yi da sauri kuma balle a ce za a gudu. Haka ma kuma a guje wa dukkan abubuwa masu nauyi, tare da kuma shan magani na methaldopa ko kuma ultimate ga wanda suka samu hawan jinin. Amma in ya kasance cewa despite an yi haka, still mace tana samun wannan hawan jinin, bayan aihuwa da wata daya, wata biyu, wata uku, to fa tabbas final complications din shine za ta iya samun high blood pressure, wato hypertension kenan, wato sai kasance jininta ya ci gaba da hawa, wanda it will not be considered, wato ba za a dauke shi a matsayin gestational hypertension ba, but rather za a dauke shi a matsayin normal high blood pressure ne, kamar yadda na sauran mutane yake. Kenan za ta na zuwa wata, ko kuma bayan wata biyu ana bata wannan magungunan da aka saba bayarwa na su antihypertensives, wato jininta da ciki da bata da ciki da tana sharuwa da bata sharuwa, haka za ta na zuwa ana bata wa'innan magungunan. Kun yi kenan daga ciki ne yasa ya ja mata hawan jinin, kuma despite ta ego jinin still ya ci gaba da hawa, to irin wannan dole ana zuwa asibiti. Allah ubangiji ya samu dace.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Da fatan an ji, kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya ba mu, domin an ce rigakafi yafi magani. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku, sai kuma Dr. Muslim Bello Katagum da ya ilmantar da mu a cikin shirin. Ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya.
Madalla, yanzu kuma sai nasihar Lahadi. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka hada da Julie Ladis Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.